na mente. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. So mu zauna, so mu saba, harce da hakuri sukan saba. Duk fadin duniya ke na zaba, gana wa gana ki sai mu kwaba. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Kwantar da hankalinki na riga na zamana ki, kaunar da babu sirki ni ita ce nake miki. Idan na zo wajen ki sai na ji ban san na barki, kallo idan na miki sai na ji na fara san ki. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, na dace masoyiya me kallance, babu ke tilas na bace da ke ne karshen zance. Har gana tantance har abada ban mance, soyayyar ki na dace zan rike ki har abada. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah, zan zama wanki wata rana. Masha Allah, tabarakallah, insha Allah.